Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalar da kuma niya FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau talata 19 ga watan Yuli shekara ta 2016. Ni ne Sarfili Hashim Gumer kuma ina tare da Ibrahim Ka'almasi Garba wanda zai ba mu kanan labarai.
To Amurka na kira ga kasar Turkiya ta kai zuciya nisa kuma kar ta saba ma ka'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba. An tabbatar cewa wani tsohon sojan ruwan Amurka ne dan bindigar nan da ya bindige wasu ƴan sanda uku har lahira ranar Lahadi a birnin Baton Rouge na jihar Louisiana. Sannan dambarwa ta barke a babban taron tabbatar da dan takarar shugaban Amurka karkashin jam'iyyar Republican sa'o'i ƴan sa'o'i da fara taron.
Kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar nan za ku ji cewa uwar gidan dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ta yi jawabi a babban taron da ake a birnin Cleveland na jihar Ohio.
Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me, to our young son Baron, and to our whole family.
Haka kuma za ku ji wasu ƴan bindiga sun harbe wani basarakin gargajiya na yankin Bokso a jihar Plateau.
An kira shi ya biya ga an kashe shi wannan sarki da wasu mutane da suke tafe da shi. To amma a bayanin da ya mun bai ce mini ga wanda suka kashe ba ga wanda suka kama akan wannan lamari ba.
Muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka na kira ga kasar Turkiya ta kai zuciya nisa kuma kar ta saba ma ka'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba. A daidai kuma lokacin da ake samun rahotannin da ke cin karo da juna kan ko tsohon kwamandan sojojin sama ya amsa cewa shine madugun yunkurin juyin mulkin ko a'a. Kafar labaran gwamnati ta Andolu ta ce an dakatar da sojoji 8,777 kuma an tsare jami'an shari'a da kuma sojoji 6,000 bayan yunkurin juyin mulkin na ranar Juma'a, abinda ya tada hankalin shugabannin kasashen duniya har suka yi kashedi kan ɗaukar matakan da ka iya yin illa ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Jiya Litini, kafar labaran ta Andolu ta ambato Janar Akin Ostug, wanda tun farko ya nisanta kansa daga boran da aka yi ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan, wai ya kuma ce shi wato jagoranci juyin mulkin. To amma tuni ma kafar labaran ta janye wannan rahoton, kuma an ƙaryata zargin cewa yana ciki a sauran kafafen yaɗa labaran Turkiya waɗanda ba na gwamnati ba. A Brussels jiya Litini, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana goyon bayan matakan gurfanar da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin a Turkiyya ɗin gaban shari'a, amma ya yi gargaɗin cewa kar gwamnati ta wuce makaɗi da rawa a yayin ƙoƙarin maido da doka da oda a ƙasar. Ranar Lahadi, Erdogan ya ce a shirye yake ya maido da hukuncin kisa sanadiyar yunkurin juyin mulkin. To amma babbar jami'ar harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar tarayyar Turai EU Federica Mogherini ta yi gargaɗin cewa ɗaukar irin wannan matakin za ta daƙile fatan Turkiya na zama mambar EU.
An tabbatar da cewa wani tsohon sojan ruwan Amurka ne ɗan bindigan nan da ya bindige wasu ƴan sanda uku har lahira tare da raunata wasu uku da safe ranar Lahadi a birnin Baton Rouge na jihar Louisiana da ke kudancin ƙasar. Birnin da tun bayan kashe wani baƙar fata a farkon wannan wata da ƴan sanda suka yi ake zaman ɗarɗar a ciki. Jami'an soja sun tabbatar da cewa Gavin Long, wanda ɗan birnin Kansas na jihar Missouri shi ne karo na 29 na zagayowar ranar haihuwarsa, ya rufe fuskarsa sannan ya buɗe wuta kan ƴan sanda da bindigar yaƙi. yayi aikin sojin ruwa ne daga shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 inda ya kai mukamin sergeant, amma an tura Long zuwa Iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009. Yan sanda sun ce da alamar Long yayi amfani da kafafan yada sada zumunci ta internet sosai har ma zuwa lokacin da yake kai harin.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dambarwa ta barki a babban taron tabbatar da dan takarar shugaban Amurka karkashin jam'iyyar Republican yan sa'o'i da fara taron jiya Litini, bayan da masu adawa da mai jirar ayyana shi dan takara Donald Trump suka yi ta daga muryar bayyana rashin jin dadin su saboda an ki a saki barin wakilan zabe na delegates su kada ƙuri'a a dandalin taron. Babban jami'in gudanar da taron, dan majalisar tarayya daga jihar Arkansas Steve Womack, yayi maza ya gudanar da ƙuri'a kan batun, sannan ya ayyana cewa yunkurin bai yi nasara ba. Rudin da aka gani a cikin dandalin taron yayi kama da rudamin da ke kan tituna a waje, inda ɗaruruwan magoya bayan Trump da masu adawa da shi suka yi ta gudanar da gangami da tazarar kilomita guda tsakanin juna. Bayan da aka bude wannan babban taron tabbatar da dan takara na jam'iyyar Republican wanda za a yi kwanaki hudu ana yi jiya Litini a birnin Cleveland na jihar Ohio, an tsaye da cewa za a fi mai da hankali ne kan batun tsaro da shigowar bakin haure ranar farko ta taron. Waɗanda suka yi jawabai a wurin taron sun hada da gwamnan jihar Texas da ke kan iyaka Rick Perry, da mahaifiyar ɗaya daga cikin Amurkawan nan da aka kashe a Benghazi na ƙasar Libya, da 'yan rajin garan Bawul a tsarin shigowar baƙi, da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, da matar Trump Melania da sauransu. Wani magoyin bayan Donald Trump mai suna Johanna Blinton, wanda ya yi tattaki daga jihar Tennessee zuwa Cleveland, ya ce waɗanda ba su goyon bayan Trump ba 'yan ra'ayin riƙau ba ne na haƙiƙa.
Hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya tana kira kwamitin gasar Olympic ta ƙasa da ƙasa IOC da ta hana dukkan ƙungiyoyin wasan Rasha shiga gasar Olympic wadda za a yi a Rio de Janeiro. Hukumar ta WADA na kuma so IOC ta hana dukkan jami'an wasan Rasha zuwa wurin gasar wadda za a fara a watan gobe, idan Allah ya kai mu. Wannan shawarar da hukumar ta hana shan ƙwayoyin ƙara kuzarin ta bayar a jiya Litinin na tafar da wani rahoton tonan silili da ke nunin da yadda gwamnati ta yi ta ɗaukan nauyin samar ma 'yan wasan Rasha ƙwayoyin ƙara kuzari yayin gasar Olympic ta shekara ta 2014 da aka yi a Sochi, ƙasar Rashar. A birnin Moscow, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi shelar dakatar da ministan wasanni Vitali Mutko har zuwa bayan binciken. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, dazu-dazun nan uwar gidan ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ta yi jawabi a babban taron da ake na tabbatar da shi ɗan takara a jam'iyyar Republican. Daga ɗakin taron ga abokin aikinmu Sahaba Imam Aliyu.
Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me, to our young son Baron, and to our whole family. It's a very nice welcome, and we are excited to be with you at this historic convention.
Muryar da kuka ji da farko ta Melania Trump, uwar gidan dan takarar shugabancin Amurka Donald J. kashin inuwar jam'iyyar Republican a zaben ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamba a nan Amurka. A jawabinta, Melania Trump ta yi magana ne kan irin kyawawan halayen mijinta da suka hada da kishin ƙasa da tausayi da kuma girmama iyaye, inji Melania. Melania ta ce a san mutum daga iyalinsa. Donald Trump, inji uwar gidansa, ya girmar da 'ya'yansa suka tashi natsatsun mutane kuma kamilai. Ta ƙara da cewa Donald Trump mutum ne wanda Allah ya yi wa zuciyar aiki, saboda haka Amurkawa su kwanda sanin cewa ba zai manta da su ba saboda daga cikin halayensa akwai rikon amana. Hakanan kuma ta yi gugar zana ga mahukuntan Amurka na yanzu da ma wacce take hankorinta gaji Mr. Obama duk da cewa bata kama suna ba. Mutumin da ya magana kamin uwar gidan Trump shine tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani wanda ya caccaki shugaba Obama kan batun yaki da ta'addanci saboda ya kasa bambanci tsakanin yan ta'adda da kuma musulmin kwarai. Giuliani ya ce da akwai bambanci tsakanin galibin musulmi da kuma yan ta'addan waɗanda sun fi ma kashe musulman, inji shi Giuliani. Yan majalisar tarayya da yan wasan kwaikwayo suna daga cikin waɗanda suka yi magana. Tsohon dan takarar shugaban Amurka Bob Dole wanda ya kara da Clinton a 1996 lokacin da Clinton ya nemi wa'adi na biyu shine kadai hanaran tsuwa cikin yan takara da matsoffin shugabannin Amurka karkashin jam'iyyar Republican da ya halarci wannan taro. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na Murya Amurka daga birnin Cleveland, jihar Ohio.
To madalla, to har yanzu dai muna kan wannan batu na taron da ake inda tun farko a jinin jiya sai da masu zanga-zanga daga bangarori duka biyu, wato masu goyen baya da kuma masu adawa da Trump, suka yi zanga-zangar su kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da sahabin ya aika mana.
Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun hallaka wani basaraken gargajiya na yankin Bokos a jihar Plateau, Saffron Kulere da Lazarus Agai da wasu jami'ansa guda uku. Bayanan da na samu na nuni da cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya Litinin yayin da basaraken da makarrabansa ke dawowa daga wani kauye a yankin na Bokos. Mr. Don Maren, mazaunin garin na Bokos ne, ya shaida min yadda lamarin ya auku.
Yamma a ranar su kafe uku shine labarin muka samu wanda aka kashe shi babban basarki mu na Bokos mai suna da Lazarus Agai da kuma wani su mutane guda uku. Da wajen shi da driver wanda ya zama yaronsa da matan yaronsa.
A daidai ina abin ya faru?
A daidai hanyar kauyen shi ana kiran sha, tsakanin sha da taho. To yarinyar yana dawowa kenan domin ya tafi aiki a gida, yana dawowa ne sai wannan abin ya faru.
Ko kun samu labarin waɗanda suka aikata wannan ɗan yaki?
Su mutanen da suka samu tsira sun gaya mana cewa Fulani ne da suka fito suka tare su a hanya suka harbe su. So mutane uku yanzu suna asibitin da suna da harbin bindiga. Bai wuce wata ɗaya ba yanzu da aka harbe shi marubuci magatakardarsu na majalisar Bokos gabaki ɗaya, shi sarkin Manguna. To sai ga wannan kuma ya sake faruwa.
Amma wani yanayi ake ciki a yanzu haka?
To yanzu dai mun gode domin an sake kara masu tsaro suna nan tun daga karfe bakwai. Na ga an rurrufe shaguna a ko'ina da gidajen sa mutane kowa ya zauna a gida. Yanzu dai ba wata labari na tashin hankali ba.
Na kuma tuntuɓi arɗon na Bokos, Alhaji Yakubu Boro.
To ni dai da misalin karfe 5-6 shi komanda na sojoji na sector 7 ya kira ni ya ce min ga abin da ya je taras a Bokos. An kira shi ya ji ga an kashe shi wannan sarki da wasu mutane da suke tafe da shi. To amma a bayanin da ya mun bai ce mini ga wanda suka kashe ba, ga wanda suka kama akan wannan lamari ba. Wanda kuwa na kira jama'a na na bincika sun ce mun eh su ma sun ji haka domin sun ga jami'an tsaro sun wuce. Mu ba mu da damuwa da su. Duk zaman da muke yi babu wani damuwa tsakanin mu da su. Idan kuwa aka ce al'ummar mu ne suka yi wannan abun zai bani mamaki domin ban ga dalilin da yasa wani zai fito ce al'ummar mu ne suka yi abin da ba su tabbatar ba. Ba wanda ya san wane ne. Idan al'ummar mu ne ko duk wanda ya saba ma dokan kasa ya kamata a hukuma ta hukunta shi, a kama shi a hukunta shi.
To sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro kan lamarin ya ci tura. Marigayi Saffron Kulere da Lazarus Agai dai sarki ne mai daraja ta ɗaya da ke cikin majalisar sarakunan gargajiyar jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Zauna a lafiya al'umma ta Plateau kungiya. Zama lawan lafiya shi ne cigaban Nigeria.
To madalla, a gaishe da Zainab Babaji. To jama'a, sai a mana aikin gafara. Wannan rahoto da aka biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin rahoto akan zanga-zangar da aka yi a wajen taron. To har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 1:15. Gashirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya.
An gayyace ni Dr. Hakim Baba Ahmed ba amma ce dan aqida ba. Nazo sunan gayyatar da aka yi mun. Nazo a Hakim Baba Ahmed na ansa gayyatar da gwamna yayin mun nayi mishi godiya na sa mishi albarka.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. An ce an so a sami baraka tsakanin jigogin yan aqida na APC a Kaduna bayan da wasu su suka ji cewa a cikin azumin da muka kammala kwanan baya a shewaye ɗayan su Hakim Baba Ahmed ya zare jikinsa ya ji ya sha ruwa da gwamnatin jihar Nasiru El-Rufai wanda su yan aqida suke rigima da shi.
To babban dalilin da yasa muka yi tunani wannan shine mu amfani da wannan wata da wannan lokaci mu jawo yan uwanmu da shugabannin al'umma mu ji ta bakin su mu ji shawarwarin su sannan idan akwai abubuwa da suke ganin muna yi wanda ya kauce hanyar tsarin jam'iyyar APC a ba mu shawara don mu dawo kan hanya babban abin da yasa kenan kuma alhamdulillah muna godiya ga duk manyan shugabannin al'umma malamanmu da shugabanninmu na siyasa da suka zo mun samu shawarwari masu amfani kwarai mun kuma gaya ma juna gaskiya kuma wannan abu ne wanda muna fata har bayan azumi za mu ci gaba da neman al'umma shugabannin al'umma daga lokaci zuwa lokaci don mu ci ta bakinsu.
Jikogin yan aqidar musamman an ce ba su ji daɗin irin kalaman da suka ji suna fitowa daga bakin shi Hakim din ba a lokacin shan ruwa.
Gwamna ya yi abin da shugaba ya kamata ya yi musamman musulmi. Wannan wata ne na da Allah yake so a ƙarfafa danƙon zumunci. Ya gayyace mu mu sha ruwa kuma mun zo mun amsa gayyatar shi Allah Ubangiji ya saka mishi alheri ba watan siyasa bane idan akwai wasu maganganu kamar yanda nace mishi cikin mutane akwai maganganu da yawa muna neman lokaci da mu da shi mu zauna in karshen watan nan yayi kuma ya gaya mana shi ma yana da ni wannan niyya babu sabani tsakani na da gwamna mai girma gwamna na gwamna fa kane na ne siyasa kuma siyasa mai kyau ba ta bata mutane sai dai ta shirye mutane babu baraka APC a Kaduna state mutane na ƙara hura wannan akwai bambantan ra'ayi wanda suka zama kowa ya san su
haka ne to rahotanni sun ce jagabannin yan aqida din sun kira shi Hakim Baba Ahmed bayan da aka yi wannan al'amari din suka zauna da shi domin su ga mishi rashin jin dadin su kuma su ji dalilansa ko hujjojinsa ne hakan to koya wannan zai shafi zaman sa a hade yayin da suke ci gaba da jayayya da shi gwamnati Nasiru lokaci zai nuna amma yanzu bari mu koma inda muka diga aya a makon jiya inda muka tsaya kan maganar kokarin hedkwatar APC ta Abuja da ta aiko da wanzanta Inuwa Abdulkadir je Kaduna ya kokarin sulhunta wannan masu cece kuce din bari mu maida ku wajen muhawarar da muke ji tsakanin Ibrahim Danyin nan na yan aqida din da kuma shi kakakin gwamna wato Salisu Tanko Sono ina zuwa malam Salisu malam Ibrahim da ka dauko maganar zage-zagen nan kwanan nan naji sani yana wasu zage-zage shi ma kan shiga game da Erufai wai butuli ne ma wai ya taba zuwa ya zauna ina zuwa bari in ga ma ai kana magana cewa suna zage-zage ne shi ma sani yana zage-zage ai da yake cewa wai Erufai ya share shekaru kamar 13 yana PDP daga cikin shekaru 16 da ta yi sannan wai ya ja gurfana a gaban Atiku ya zama chairman na BPE ya ja gurfana a gaban Obasanjo ya nemi minista ya zuwa gurfana gaban Buhari din ya gwamna saboda haka yana masa irin wannan zage-zagen su a gashin gaskiya dukkan su biyu suna irin wannan zage-zage zo wannan bangarorin dan Alhaji Ibrahim ko ba haka ba
malali ba ya zo yema shin ta ga ba da duk kike magana
na'am kace me
ba ya zo yema shin santa din mai kai sabar
ya mun yi magana ma ya ji kwarai kuwa
to kwana biyu da barin ta a jiya ya shiga radio kwana biyu shiga TV news na
nan shi wa ne ne
cikin mutuncin da yayi wallahi Allah ba za ka ji ba
shi waye
ba za ka ci ban rike wannan bayanan ba kan shi sanin
shi waye ya shiga radio yana zagin sai
shi wannan da yau sanin ya fada ya kace fada duk mutanen da ya shau sanin ce Nasiru ya duk kusa gaban su a karshe sai da aka rubar ran akwai kada ciki ne akwai kada ciki
amma
a cikin bare
amma ni abin da nake cewa
kwana biyu shi gidaje ya fata shi bari nan bidda Allah ni kadan in wa kuri
na'am cigaba
shi ke ma mutane ya sai kuma kamar shi gwamnati in ce PDP ne a cikin PDP kamar Malam Nasu ne.
Amma abin da nake cewa Malam Ibrahim, irin wannan bakakken maganganun suna da amfani wajen kokarin da ake na sulhun ta wannan rikitan.
Waye kamata ya nemi jama'a shugaba? Ake shugabanci ne ka da kanka. Idan ka kasa ka da kan mutananka dan shugabancin ka da nauyi. Kai shugaba ki hada kan jama'a. Akwai rigingimu idan wannan siyasa a wannan jihohi da yake cikin gidan yake. Amma da yake shugaba bin sa da jama'a sun dauke shi sun gurgurce shi. Ya sai
akwai wanda suke gani Malam Ibrahim, akwai wanda suke gani Malam Ibrahim cewa Shehu Sani ya fi mai da hankali a harkar siyasar Kaduna maimakon sanatancin da ya kamata ya je yana yi Abuja. Idan ka kalli zaman Shehu Sani a matsayin dan majalisar dattawa zuwa yanzu, ka gamsu da rawar da ya taka a matsayin sanata?
To Malam Aliyu, in tambaye ka tambaye shi ko ka tambaye masu rayuwa shi, akwai wani abu da ya shafi ake Shehu Sani a majalisa? Yadda sun ce suke mutane a Kaduna, idan sun ce Shehu Sani na hana su aiki, ashe ba su iya ba kenan. Shi Shehu Sani akwai duk wani hayanin da ake akwai abin da ya hana shi aiki shi na majalisa? Constitution shi ne, ɗan kira Kaduna ne, kuma ya ga abin da bai daidai ba yana da haƙƙi ya magana. Ko ciki da suka tafa. Wannan shi ne gaskiya, shi ne adalci. Muna jabiya ɗaya kuma sun ga kan kwanna sun yi shiru. Bayan baya ka harka kofar jikinka, ba mai shiga kanka, ka tambaye mu sunu, ka tambaye shi, wallahi tallahi ka fara da ba. Bai isa ya buga mota ya tafi gwamnati su ga nasu ba. A lokacin da kike bai isa ba.
Shi waye?
Ita wallahi. To kuma me ne? Ita kuma ba za a faɗa ba? An yi abin da ba daidai ba? Ai, a duk shi ne in an yi ba daidai ka faɗa, in an yi daidai ka faɗa.
To ina zuwa Malam Ibrahim, ina to. To naji Malam Salisu na tabbata kana jin abin da Ibrahim yake faɗa, amma an samin tambayar nan ko a gurin ku tunna Shehu Sani dai jihar Kaduna yake wakiltar Abuja, ya kuke kimanta rawar da yake taka a matsayin dan majalisar dattawan Najeriya a can?
Eh to abin da nake kimanta shi ne duk abin da yake da fara ta sama kuma ko shi ta tayi magana mutum a ce ya je ya bada transformer ya yi ne ta zata da duba shi a ciki yana ciki wannan yana abin da ya shirya tsakanin shi da Allah. Babban abin da yake Allah kuma da shi ne yake ba tugo mutum ne wurin yin program din ta musamman irin yadda za ka kare muradin al'umman ka. Kaga misali kamar magana cin hanci da rashawa kai ka ga shi bai goyi baya ba tun daga magana zagan cikin kola tarashi nan kaga duk bai goyi bayan policy ya gamsu nan ba. So kana ganin ba ma muna ganin ba haka yake duk wani policy da gamsu nan da zai da shi a jiha ko a ƙasa Shehu Sani zai zai sa kafa ya shuri shi. Kuma maganar yadda ake cewa yana raba tasuwa na mai wannan gaskiya ne. Ya ka zaka sai
wannan mafarki ce ne naku.
A ba shi naira 10. Ni da kashi da naira 20. A ba shi naira 10. Da su bayan karo shi a zo a ce muka a naira 100 aka bayar alaka. Dan Allah ina yan magana da kuke.
Malam Ibrahim, me yasa Shehu Sani ya cika jayayya ko adawa da abubuwan da Buhari ke son yayi?
Kamar me ne a ciki?
Kamar ka ji misalan da yake bayarwa na batun albashi, na batun cin hanci da rashawa, na batun da
sun. Ba mu san su da masu yau da fiya da fika, amma ya fi ɗaya da Shehu Sani ya yi inkari da shi sun ga masa dalili.
Malam Salisu, akwai wani misali da za ka yi bashi?
Na farko in gaya maka to lokacin da ake maganan anti-corruption ya fito karara ya ce is called by politics. Wannan ba wadda karamin abu ba ne a matsayin shugaban jam'iyyar APC. Sannan idan ka yi wadda the price in nan na ƙarin mai a ƙarshen nan abin da ya fito ya kira gwamnatin ma haifafa wanda suka manya kuma na kunci kenan. Akwai wannan ƴan kwadufa sun zo al'umman Najeriya a duk mamaki da takaici talaka ya fito yana kare muradin gwamnatin Buhari akan ɗan zuwa zanga-zanga. Shehu ka fito kana magana cewa zuwa su sun zanga-zanga wannan aikin kawai ya ishe ka ko kuma ƙarya ne fara idan in baya zama kawai.
To Malam Ibrahim, ga misalan da kake nema nan ya baka su.
Bambancin shi kullum ilimi da gani shi abu ɗaya ne. Dan ƙasa ne shi, yana da haƙƙi ya faɗi abin da ya ga masa daidai da wanda bai masa daidai ba. Kuma Shehu Sani nan ka kamar cewa wancan karo da wancan gwamnatin da ke karo mai shi ne kan gaba ya fito da waɗansu digajigai da suke cikin wannan gwamnatin. Kuma a wancan lokacin shi kan shugaban ƙasa da kansa ya ce bai zai da wannan karin ba. Shi da kansa. Sai kake mishi bujere ba ra'ayin ce ta ba.
Ai Allah ka taimake wannan mai idan an tambaya. A ga in muka yi sa duk inda nake kokarin ya inda al'umma ce hajjan su a nan suke neman tsaya. Saboda gaba ɗaya sun yi nake jam'iyyar APC da PDP. Saboda ba ka gaya mai wani zaɓi ɗan sata. Na ji ana haka nan amma zai fito ne magana da yawon kai shi ba in da nemo halata ba. Idan har ne mana buragin cewa ya faɗi cewa anti-corruption law is followed by policy da ma'aikin halitta ne. Idan har ya nuna bride cewa ya zo ya goyi bayan labor zo yajin aiki da ma'aikin halitta ne, to gaskiyar al'amari akwai kwanciyar baki jam'iyyar APC ba ta da wannan aiki ba. Jam'iyyar APC dole ne ka zama kana biyayya da policy na gwamnati. Yana na cikin kwanciyar
na'am na'am malam Ibrahim ina ji ina jinka sheku. To muna da shiri guda ɗaya tilau da ya rage mana a wannan muhawara da muke ji na rikicin APC na jihar Kaduna, wanda bayan mun gama wannan za mu tsunu mu cikin wani sabon batu. Muna kuma fata za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Muna dai godiya ga su baƙin namu Ibrahim Ɗanyina da Salisu Tanko Sona da kuma musamman wakilin Macen Kaduna Nasiru Yakubu Baniyaru da ya taimaka muka da shirin nan. A madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington DC.
To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Mai sauraro kunnan ka nawa.
To ƙara nauku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe, da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla, wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Amurka na kira ga ƙasar Turkiyya ta kai zuciya nesa kuma karta saba ka'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba. An tabbatar cewa wani tsohon sojan ruwan Amurka ne ɗan bindigar nan da ya bindige wasu 'yan sanda uku har lahira ranar Lahadi a birnin Baton Rouge na jihar Louisiana. Dambarwa ta barke a babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican 'yan sa'o'i da fara taron jiya Litini. An kashe Somalia farar hula aƙalla 14, an kuma raunata wasu uku a wata musayar wuta tsakanin sojojin Habasha da mayakan Al-Shabab a kudu maso yammacin Somalia ranar Lahadi. Jami'ai a yankin sun zargi sojojin Habasha da kashe-kashe barkatai bayan sun fafata da mayakan Al-Shabab a ƙauyen Wardine mai tazarar kilomita 30 yamma da birnin Baidoa. Wani ɗan majalisar dokokin Somalia mai suna Ibrahim Isaac, wanda ya ziyarci ƙauyen jiya Litini, ya gaya muryar Amurka cewa shi da kansa ya kirga gawarwaki 13 na farar hulan da aka kashe nan take, yayin da wani kuma da ake ƙoƙarin kai shi asibiti ya mutu hanya. Ya ce dukkanin waɗanda abin ya rutsa da su farar hula ne. Wani tsohon mataimakin ministan tsaro wanda ke wakiltar yankin ya ce ya tattauna da mutanen ƙauyen waɗanda suka shaida masa cewa sojojin Habasha ne.
Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi, wanda ya taya na gabatar da shirin, da kuma CD da Salaman Abu waɗanda suka haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima. Salamu alaikum.